Dokokin da wannan kwamiti zai tantauna a kansu a tsawon makonni biyu don gabatar da shawarwarin gyaran huska sun hada da sashe na 48 na kundin tsarin mulkin kasa, wanne ke fayyace adadin kwanakin shirya zaben shugaban kasa kafin shudewar wa'adin shugaba mai ci, sai kuma wasu dokokin kundin zabe da suka hada da wacce ke tsara ka'idodin ayyukan hukumar zabe da dokar da ta shafi tsarin zaben yan majalisar dokokin kasa da na shugaban kasa da na shugabannin kananan hukumomi da na zaben raba gardama. Malam Yahaya Garba na mai magana da yawun wannan kwamiti.
Da sanin kowa ne, zabe wanga wanda ya wuce an lura da dokokin mu na zabe suna da kurakure wanda ta kamata a gyara su. Kwamiti biyu ne, yanzu wanga kwamitin kuraru ne na minista na cikin gida, yanzu shine za su diba waɗannan dokoki. Tun da an kawar demokrasiya a Nijar, an san da code electoral, wannan doka guda ce ake doka. To yanzu kaga in an ka gyara cikin constitution, in an ka ce cikin constitution ko law organic ce ko kuma law simple ne, kenan kaga tun daga nan an tsaida an gyara wannan matsala, kenan sai a yi law guda wanda ake cewa code electoral.
Shugaban jam'iyyar Model ma'aikata dan takara a zaben shugaban kasar da ya gabata, Alhaji Tahiru Gimba, na cewa akwai wata boyayyar manufa a bayan wannan yunkuri na gwamnatin ta Niger.
Kace in mai wadi baya da hankali, kai mai shurare, kai mukan kargali ka washe ka dabba. Mun yi an hido sanarwa, an ce an ga komite na masu mulki za su canje-canje cikin constitution da wani kundin zabe da wani wane da wane ne, na a samu hanyar a tahi referendum ne a canza kundin mulki. Mun ji ma'ana sun ayi wani tazarce ciki, kawai zagaye ɗaya za a ba shugaban ƙasa lokaci guda, za a ba shi shekara 8 ko 7, amma zai fara cikin wani lokaci. Don muna so mu gani ko menene abin zai aihuwa, amma mun san nufin yana da girma sosai. To kenan, wanda ya ce ya haɗa gatari sai ka riƙe mishi bota.
Sai dai kakakin kwamitin bugo da ƙari sakataren majalisar CNDP Yahaya Garba ya musanta wannan zargi.
Zancen da ake wurin CNDP shi a kai adibidi a systemkin gabaɗe tsarin ma na zaɓe an kafe a zo a diba kashe da magana take, kenan duk wani zancen wani constitution wani ne za a san constitution. Mutane sun haro, an sun haro ruru, suna cewa a to menene wanga abu za a taɓa constitution, za a canza kundin tsarin mulki. To ba haka ne ba. Ba daidai da gwamnati committee ba, in ma da kowane zance can daban a neme shi, amma ba daga nan ba.
Kundin tsarin mulkin kasar Niger a sashensa na 175 ya haramta aiwatar da duk wani gyaran huska wa ayar doka ta 47 mai kayyade cewa shugaban kasa ba zai iya zarce wa'adin mulki biyu ba. Sai kuma ayar doka ta 185 da ke akuwa ga waɗanda suka yi juyin mulkin Fabrairun shekarar 2010. Soma ayyukan wannan kwamiti mai membobi 18 galibi jami'an ofishin ministan cikin gida da wakilan hukumar zabe da na 'yan siyasa ya zo ne a wani lokacin da wasu masanan doka suka fara taron karawa juna sani akan tsarin mulki mai ruwa biyu a Niger. Abin tuni, jamhuriyar Niger ta huskanci rikitar siyasa a shekarar 2009 bayan da shugaba Tanja Muhammadu ya kuduri aniyar zarcewa akan karaga ba tare da la'akari da abubuwan da kundin tsarin mulki ya yi tanadi ba, lamarin da ya ba sojoji damar hamɓarar da shi daga kujerar mulki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.